My heart says, take a look into the sky above. Feelings grow, my heart is screaming for a new love. No more clouds, the rainy days I've got enough. I'm the kid loving new love. I wanna see a bright eyed and hold somebody tight. All I wanna do is try to love and live my life. Oh, feels like a new love, feels like a new love, feels like a new, new love. Feels like a new love, feels like a new love, feels like a new, new love.
Da 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 da